بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يقع الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي دي ساكي هذا موئل ونن رانا تالي تنيو دي أشهرين دايا gawatan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda ya dace da 21 ga watan 4 miladiya 2014. Wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi na munasira wallafan babban malamin mu, littafi mai suna Nabiyur Rahma siratun wadurusun wa ibar. Idan ba a manta ba, abinda ya gabata a satin da ya gabata rana ita yau, mun yi tambayoyi guda hudu na ƙarshen darasi na biyu a cikin wannan littafi. Yau za mu tashi nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa qissatu zawaji abdullahi bi amina. Yace huwa Muhammad ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. wannan shine abinda malaman sira kusan inte suka yi ittifaki akan ingancin sa. malaman sira sun kasa nasaba ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gida uku. Akwai kashin da duk malaman sira sun yi ittifaki akan ingancin sa, shine daga kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa Adnan. To babu wasu malamai da zaka samu ainihin suna da shakku a bisa ingancin wannan. Kashi na biyu malamai sun kasu a wajen tabbatar da shi ko rashin tabbatar da shi, shine daga kan Adnan zuwa Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Wasu suna ganin sunayen da aka ambata sun inganta, wasu kuma suna ganin cewa ba lalle bane su inganta, domin da babu wani hadisi da yazo ya tabbatar da ingancin salsalar. Kashi na uku shine daga Ibrahim alaihi salam zuwa ga annabi Adam alaihi salam. To shi sun ce wannan kashi na uku akwai duhu kware a cikin tantance ingancin sa ko rashin ingancin sa. Shine ma mala annake cewa Adnan min walidi Isma'il. Shi Adnan yana daga cikin Isma'il alaihi salam, duk da an yi sabani ɗansa ne na nawa ko ko jika Isma'il ne na nawa, wasu su ce na hudu, wasu su ce na goma sha wani abu, wasu ma su kai na 20 da wani abu. To dai babu shakku cewa Adnan ɗaya ne daga cikin jikokin Isma'il alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kamar yadda muka ga wannan nisba, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da wannan babban suna Muhammad, wanda ba shi kadai ne kwaya ɗaya sunansa ba. Akwai Ahmad, akwai Nabiyul Malhama, akwai Al-Aqib, akwai Al-Hashir, akwai Al-Mahi, akwai Al-Muqaffi. kowanne daga cikin waɗannan sunaye zaka ga cewa akwai ma'ana da take da alaka da rayuwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma sifofinsa da wannan suna. Malamai sun yi kokarin bambance menene bambancin ma'ana tsakanin Muhammad da Ahmad. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa Jala'ul Afham fi fadli as-salati was-salam ala khairil anam ya kawo maganganu na malamai yadda aka bambanta tsakanin Muhammad da Ahmad, duk da cewa kowanne daga cikin sunan an yi ishtiqaqin sa daga kalma ta alhamd shine godiya. Idan muka duba Muhammad ala wazni mufa'al, idan muka duba Ahmad ala wazni af'al, to duk abin da yazo a bisa wazni na mufa'al yana nuna yawan gaske. Idan abu yazo ala wazni af'al shi kuma yana nuna fiko. To sai suka ce shi sunan Muhammad yana nuna quantity, sunan Ahmad yana nuna quality. Ma'ana idan muka ce Muhammad shi ne wanda ake yawan gode mawa godiya ba iyaka, domin duk lokacin da kai salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'ana sa ka gode, domin Allah bai taba wata kyauta a ban kasa ba kamar aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Allah da kansa ya jinjina yace laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Malaman luga suka ce almannu shine kyautar da ba za ka iya godiya ba, abin ya wuce godiya sai dai ka fashe da kuka. Na san yanzu da za a samu iri na irin ku a ce an bashi trillion na dala ba na naira ba, a ce an aiko masa to yaje ya godiya, ba na jin cewa irin su Allah ya saka da alkhairi, Allah biya bukata za ka ji sun isa, sai dai ka fashe da kuka kawai. Godiya ta abu wato kyautar ta wuce yadda harshen ka zai iya godewa. To Allah bai taba yi wa duniya kyauta ba da ta kai aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Kenan shine wanda ake godewa so shurin masaki godiyar da ba ta kirguwa. Sannan idan aka ce Ahmad shine wanda ake masa wa'ansu gwalagwalan godiyar da ba a ma kowa godiya mai irin wannan nauyin da darajar da girman. Kun ga inganta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana kwatanta matsayinsa a wajenmu, yake cewa yadda aiko shi yake a wajenmu karman irin yadda za a ce an kunna fitila kwari su dinga tasowa za su fada ko kuma a hura wuta. Yanzu idan aka ce ana duhu aka hura wuta, za ka ga da fari da waye suna tafiya wajen wannan wutar, kashe su dinga fada suna godewa. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo kamar shine yake rike da wani kyalle ko wani mahuci, duk wanda ya tawo zai fada wutan nan sai ya kwabe shi kar ya fada sallallahu alaihi wasallama. Kuma sannan wani hadisin mazalla ke cewa ana akhidun bihujazikum, ni ne nake rike da wato ainihin gefen wandanku, ma'ana kowanne daga cikin mu ya taho yana nema sai ya sulmiya a cikin wuta, to sai manzo Allah ya kama wandansa sai ya jawo shi baya. Bana ji akwai kyauta da alheri da za a yi ma dan adam wanda ya kai wannan ballantana ya fi shi. To an ambaci bambance, amma dai kusan wannan shine bambanci mafi dacewa wanda babu wani malami daga cikin malaman luga wanda na san sun yi ainihin ja-in-ja ko sabani akan ingancin wannan ma'anar. Kuma kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a haife shi a Makka, kakaf a cikin ƙwariyar Makka da wajenta babu mai wannan sunan, ba mai wannan sunan. Wal Allah kun ji a tarihi Yahudawa da suka karanta a cikin tattafansu annabin ƙarshe zai bayyana a waje mai yawan dabinai da duwatsu, to sun yi ta tashi daga garuruwansu, wasu su je su zauna Khaibar, wasu su je su zauna Madina, saboda yanayin wajen shine suka gani irin yanayin wajen da annabin ƙarshe zai bayyana. To amma saboda hasada da Allah bai yi shi a cikin su ba, suka kafirce masa, su kangare masa. Allah ke cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, yayin da abinda suka sani ya zo masu, to sai suka kafirce suka kangare. Wasu malaman sira suna cewa lokacin da aka haifi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kakansa Abdul Muttalib sai sanya masa wannan suna Muhammad. A wata riwaya ma ya shiga da shi a cikin Ka'aba ya gode ma Allah, ya gode ma Allah saboda babu dan da yafi so a cikin ƴaƴansa kamar Abdullahi. To gashi an haifa masa da kuma shi ya rasu, kuma rasuwar da yayi a wajen aikin shi Abdul Muttalib. To saboda haka sai yaga cewa yanzu shi aka yi mahaihuwa ba ma ailifin ɗansa ba, to sai ya sanya masa wannan suna Muhammad. Har wasu malaman sira suke cewa aka tambaye shi me yasa ka sa masa wannan suna wanda a duk wannan yankin babu irinsa, sai ce so nike ya zama abun gode mawa sama da ƙasa. To kanga wannan shine tafa'ul wanda dama Allah subhanahu wa ta'ala riga ya tabbatar da shi. Babansa Abdullahi, idan ba mu manta ba, ila mun shaji asira cewa shi ne ɗa na cikon ‘ya’ya maza goma na Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yana da ‘ya’ya goma sha shida, shida daga cikinsu mata, goma zunzurutun maza, kuma ya zama zance ne mutawatiri nazar da ya yi da bakance cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ‘ya’ya goma, to zai yanka ɗaya domin gode ma Allah a matsayinsa na wanda ya rayu a lokacin jahiliya da babu musulunci. Maimakon ya yanka wata dabba, to zai yi wannan. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bashi ‘ya’yan maza zuzurutu guda goma. Malaman sira suke cewa ya tara su, ya ce musu to kun ga ga alƙawarin da na yi ma Allah, ina mafita? Suka ce to ai sai ka yi ƙuri'a a cikinmu, duk wanda ta faɗa a kansa sai a yanka shi. To da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan Abdullahi, wanda kuma shi ne ɗin da ya fi so, ya sake yi ta sake faɗawa kansa. Wala Allah so adadi barkatai, to wanda shi ne ya sa hankalinsa ya tashi, ya je gun ɗaya daga cikin bokayensu, wanda a wannan lokaci al'adar Larabawa suna yin diya da raƙumi goma. Duk wanda ya kashe wani, to biyan wannan jini shi ne raƙuma goma. To sai take ce masa ka je ka saka ƙuri'a tsakanin shi da raƙuma goma, idan ta faɗa kansu shi kenan sai ka yin kaso, idan ba ta faɗa kansu ba ka ƙara wasu goma, idan ka kuma yi ba ta faɗa kansu ba ka ƙara goma, har inda adadi ya kai inda ƙuri'a za ta faɗa kai. To saboda haka ya zo ya yi ƙuri'a da raƙumi goma, ta sake faɗa kan Abdullahi, ya sake kaɗawa da ya ƙara goma suka zama 20, da ta sake faɗa kan Abdullahi, ya ƙara 30, ta sake faɗawa kansa, har sai da aka kai raƙumi 100 sai ta faɗa kansa, ya ce to shi kenan. Ya yanke wannan raƙuma guda 100, a suke cewa la yamna'u minha insan aw sabu, wannan raƙuma da ya yanka ba wanda ake mashamaki, idan kura ta zo ta ce, idan zaki ya zo ya ce, idan ɗan adam ya zo ya ce. Shi yasa yazo a wani hadisi, ban san ingancin sa ba, yana cewa ana ibnu dhabihain, ni dan mutane biyu ne da ake niyyar yankawa, ma'ana Isma'il alayhi salam da kuma ainihin babansa Abdullahi. Kuma shi Abdullahi shine da tilo, wato ainihin ku ce manzala shine da tilo a wajen Abdullahi. To daga sai Abdul Muttalib sai Allah ya musu gidan dogo sun musulunta, irin su Hamza, irin su Abbas da kuma ainihin to su dai zamu ce din da kusan su din, kusan su uku ne nake ji, kusan su biyu, Hamza, Abbas, Saiwa, su kadai ne wanda zai iya su musu, domin Abu Talib kun ga bai musulunta ba. To amma Hamza ya musulunta, Abbas shi ma ainihin ya musulunta, akwai irin su Abu Lahab, duk wannan ƴan uwan baban manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wanda da yawan su duk sun mutu, wasu kafin ma a soma yin wahayi, wasu kuma suka rusuki musulunci saboda Allah bai rubuta musu rabo ba, basu musulunta ba kamar shi Abu Talib. to yace bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib shi Abdul Muttalib kamar yadda wala Allah mun shaji cewa ba sunan sa kenan na yanka ba sunansa Shayba ana masa laqabi Shaybatul Hamd mai asalin Shayba da larabci shine furfura domin shi baban sa Hashim lokacin da ya tafi fatawcin sa zuwa Sham da ya je Madina sai ya aure wata mata mai ji da kanta ana ce ta Salma bint Amr ita kuma mata ce wacce take mai kasaita a cikin danginta ka'idarta idan zaka aure ta dama za ku yi akan sharadin cewa al'amarin ta a hannunta yake in ta ga dama ta sake ka ta sake ka in ta ga dama ku ci gaba da zama ku ci gaba da zama to saboda haka Hashim sai ya aure ita Salma sun yi dan zama saboda haka sai Allah ya kaddara rabuwa a tsakanin su ya tafi har ka fataucin sa ita kuma ta haifi da namiji sai ta haife shi da furfura to kasancewa ta haife shi da furfura sai ta sa masa suna Shayba Shayba furfura kenan to sai ake ce masa Shaybatul Hamd saboda mutun ne mai halaye na kware kuma saboda kyautar sa ake ce shi Al-Fayyad mai yawan kyauta dama da hagu to saboda haka kenan sunan sa Shayba to me yasa aka ce masa Abdul Muttalib abin da yake faruwa shi Abdul Manaf yana da ƴaƴa maza guda hudu akwai Hashim akwai Al-Muttalib akwai Abdul Shams akwai Nawfal da shi Hashim da Abdul da Muttalib da ainihin Hashim da Muttalib da Abdul Shams wannan ukun uwarsu daya sunan ta Atika akwai Nawfal shi kuma uwarsa daban ana ce da Tawaqida to saboda ka su wannan ukun uwarsu daya to lokacin da shi Hashim yayi tafiyar sa Allah subhanahu wataala sai ya karbi ransa a Gaza kuna ji ana fadan Gaza yake Palestina halin yanzu domin a cikin ƴaƴan wato Abdul Manaf shine dan farko da ya soma rasuwa to da ya rasu shi Muttalib kun san ce da ku uwarsa daya da Hashim da Abdul Shams to sai ya ji labarin akwai dan dan uwansa a Madina sai ya ce to zai je taho da shi malaman sirri sun yi sabani wanne ne koko menene shekarunsa wasu suka ce ya kai shekaru 7 wasu suka ce ya kai shekaru 8 da ya je yayi tayin taho da shi ta kiyarda a taho da danta shi ma ce ba zai taho ba sai idan baba sa ta yi izini saboda haka shi Muttalib yayi kokarin gamsar da ita cewa kin ga mu ƴaƴan babban gida ne kuma harkan gudanar da Ka'aba a hannunmu take ina so tun yana karami na je na sa shi a cikin dangi su san shi shi ma ya zama an jibinta masa wani al'amari na kula da Ka'aba to kowane balarabi ya san matsayin Ka'aba da yanda ainihin ake mutunta ta to wannan yasa sai ta gamsu tace to shikenan a taho da shi to lokacin da ya taho da shi kun ga mutanen Makka ba su da masaniyan cewa Hashim ya bar wani da sai Muttalib ya taho da dan saurayi goye a bayan ragumi sai suke cewa hadha muttalibun jaa bi abdi hadha abdul muttalib wannan muttalib ne gashi ne ya siyo bawa ya taho da shi wannan ba muttalib sai ke cewa a'a ba bawa na bane ba dan dan uwana ne to amma mutane sun riga sun nana masa sunan har ma idan ka ambaci sunansa shay ba wani bai iya ganewa to saboda haka shi yasa sai Abdul Muttalib ya zama ainihin tabishi duk wanda ya fadi shay ba sai a kasa ganewa ake nufi sai ka karasa da Shaybatul Hamd to saboda wannan kyakkyawan hali nasa shi yasa za a gane cewa ainihin da shi ake to ainihin shi ne dan Hashim shi Hashim sunansa Amr Al-Hashmu da larabci shi ne kaman dara abu ko a bara abu shi kansa Hashim mutum ne wanda yake mai kyauta mai ainihin taimaka wanda ba su da shi suka ce huwa awwalun man hashama tharid shi ne farkon wanda ya zo da kabaki ya wargaje shi tsakanin mutane sai kowa ya ce to sai sunansa Amr ya bata ake ce da shi Hashim ma'ana wanda zai zo ya wargaje kabakin abinci a wajen mabukata to saboda haka ainihin shi ne Hashim yana da yaya wanda bana so na bata mana da sai dai mu ci gaba. Yake cewa dan Abdulmanaf, to shi Hashim daga cikin kakannin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda Allah ya daukaka Makka a hannunsu, babu kaman shi Hashim da Qusay, domin shi Hashim babban dan kasuwa ne. Kafin burin kasa kasuwancinsa, kasuwancin Larabawa haka yake kawai tsakaninsu, shi ya samar da kasuwanci na tsakanin kasa da kasa. Yaje ya kulla alaƙan kasuwanci tsakaninsa da mutanen Paris, shine Iran a halin yanzu, da kuma mutanen Rome, su ne Italiya. To sai ya zamo akwai kasuwanci mai ƙarfi tsakanin Makka da su, kuma ya kulla alaƙan kasuwanci tsakanin Makka da ainihin mutanen Habasha. To sai ya zamo idan jirgin ruwa ya dauko kaya daga Hind, zai sauke su a Habasha, sai a dauko a kawo Yaman, daga nan kuma ainihin sai a kawo su a Makka. To shi ya samar wa Makka ainihin kasuwanci mai ƙarfin gaske, wanda da Makka sai dai sana'ar hannu, kila da sassaka da kiwo, su kadai ake yi. Kasuwancin bai ja abawa ya tsinka ba, to amma shine ya burin kasa, harka kasuwanci ya zama ainihin takan kama sosai sosai. Shi Abdulmanaf kusan yan abubuwan da yayi, ya bi bayan abinda mahaifinsa Qusayyu yayi. Qusayyu shine wanda ya so magina Makka. Shi ma Qusayyu ba sunansa bane, sunansa Zaid. Kamar yadda malaman sirra suke cewa su biyu ne ƴaƴan Kilab, da shi Qusayyu da Zuhra. To shi Qusayyu shine karami yana shan nono, ainihin aka rabu da mahaifinsa, ko kuma babansa ya rasu, babansa ya rasu yana shan nono. To sai ta yi aure, ta tafi da shi nesa, domin misali alƙasu nisa kenan. In ka ce Qusayyu mai nisa, Qusayyu kuma tasgiri ne, wato yayi nisa da danginsa. To sai sunansa Zaid ya bata, sai ake ce da shi Qusayyu. To shi Qusayyu shine mutumin da ya tsara shugabancin Makka, ya samar da zaure na sulhu, zaure na tattaunawa, har ma ya sanya haraji ga dukkan wanda suke kawo kayan kasuwanci. Duk mutumin da ya kawo kaya na sayarwa a Makka, to zai bada ushirin abinda yayi ciniki da wannan Makka ainihin ta ci gaba da burunkasa. Saboda haka dai abin nake so in ce a wannan gabar, kakannin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama hatta a jahiliya su ne mutane masu daukaka, su ne wanda suka bunkasa Makka har ta zamo ainihin abar buga misali. Ina fata mun gane. To sai yake cewa Adnan min walad Isma'il, shi Adnan yana daga cikin ƴaƴan Isma'il, wa Isma'il huwa ibn Ibrahim, shi kuma Isma'il shi ne dan Annabi Ibrahim alayhi assalam, amincin Allah ya tabbata gare su. Allazi ra'a abuhu Ibrahim, wanda shi Isma'il shi ne wanda babansa Ibrahim alayhi assalam ya gani fil manami, a cikin bacci, annahu yadhbahu, cewa gashi nan yana yanka shi. Fastaslama li amri Allah ta'ala, wannan akwai sinun fastaslama, ba fastalama ba, istalama tsotsa kenan ko sumbata. In ka ce istalama, ya sumbaci kaza, ya tsotsa kaza, amma istaslama wato suka miƙa wuya. Allah ya ce falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim kad saddaqata ar-ru'ya. To shine fastaslama, sai suka miƙa wuya li amri Allah ta'ala, ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana shi mahaifin, duk da cewa Isma'il alaihi wa ala nabi na salatu wassalam shi ne kusan ɗa wanda yake kwaya ɗaya na nan Hajar a wannan lokaci, in ma Yaqubu yana nan, to a Ishaq kai yana ƙarami, ya kai a mafarki an ce yanka shi bai yi wata ba, ya san umarnin Allah ne, saboda mafarkin annabawa gaskiya ne. Saboda haka ya sallama, shi ma ɗan da aka sanar da shi bai yi musu ba, bai yi kyama ba, shi ma ainihin ya miƙa waya. Allah subhanahu wataala ke cewa wato shikenan, wa fadainahu bi dhibhin azim, sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma. Shine maliki ta fastaslama li amri Allah ta'ala, sai suka miƙa wuya ga umarnin Allah subhanahu wataala. Fa fadahu Allah, sai Allah ya fanshe shi bi dhibhin azim, da abin yanka mai girma. To wannan abin ne shafi nisba kenan, dangantaka bangaren mahaifinsa. Sai ce ummuhu Aminatu bintu Wahb, mahaifiyarsa Nana Amina yar Wahab bin Abdulmanaf dan Abdulmanaf bin Zuhra, dan Zuhra bin Kilab, dan Kilab bin Murra, dan Murra bin Ka'ab, dan Ka'ab bin Lu'ay, dan Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. To idan muka duba, shi wannan Abdulmanaf ba shine Abdulmanaf na wajen nisban manzon Allah sallam ba dan shi wancan Abdul Manaf idan kuka duba za ku ga cewa bin Qusay shi kuma wannan bin Zuhra to kenan a wajen mahaifi shi Kilab shine kakan manzon Allah nabiya wajen mahaifiya shine kakansa na hudu dama na fada muku cewa shi Qusayyu ƴaƴansa wato ainihin ko kun ce Kilab ƴaƴansa maza guda biyu ne kawai daga Qusayyu sai kuma shi ainihin Zuhra mun gane ko to saboda haka kenan kun ga ƴaƴansa biyu su suka zama ɗayan ya zama kakan manzon Allah na wajen uwa ɗayan kakansa na wajen uba ina fata mun gane to saboda haka kenan dai abin nake so a fahimta shi wannan Abdul Manaf din na wajen mahaifiya ba shine na wajen mahaifi ba amma shi Kilab na wajen mahaifi to shine na wajen mahaifiya sai ce wa abuha yawma idhin huwa sayyidu bani Zuhra mahaifinta a wannan lokaci shine shugaban duk kabilan banu Zuhra nasaban wa sharafan ta fuskan dangantaka da kuma ta fuskan daukaka ma'ana a wannan lokaci babu wanda yake da kasaita da matsayi wato ainihin kaman mahaifinta a duk wannan family din gabaki daya malai ce wa qad tazawwaja biha Abdullah kuma Abdullahi ya auri ainihin nan Amina wa hi yawma idhin afdalu imra'atin fi quraish a wannan lokaci ita ce mafificiyar mata a cikin Qurayshawa nasaban ta fuskan dangantaka wa mawdi'an da kuma ainihin wurin zama hatta yankin da take da kuma ainihin shi kansa gidan to ainihin su ne mafiya daukaka da daraja wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi khairu ahli al-ard nasaban al-itlaq shine mafificin dukkan wanda suke ban kasa ta fuskan nasaba gabaki dai a yanke ba to gace kowa in ka aje daraja ta annabta da risala kawai ka zo a bisa asalin gida da daraja to a ban kasa babu gida tsatso da family masu daraja kamar ainihin gidan su yace fali nasabihi min ash-sharaf a'la dhirwa yace dangantakarsa tana da daukaka mafi kololuwa ga tozo mun san tozo shine karshen rakumi shine dhirwa to saboda haka kenan karshe ce dangantakarsa ta fuskar daukaka yace wa adahu magautansa kanu yashhaduna lahu bidhalik su ba sun kasance suna shaidan masa da wancananka wa shahida lahu bi hadha abu sufyan shi kansa abu sufyan ibn harb yayi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shaida da wannan bayna yadai malikin rum gaba ga sarkin roma wa shine hirakal idan ba ku manta ba hadith badil wahyi lokacin da tawagan quraishawa suka je rum dama shi Hirakal yana jin labarin cewa wani mutum ya bayyana a garin Larabawa yana da'awar cewa shi annabi ne to yana ganin Larabawa sai ce to abin neman sa ya riga ya tabbata to sai yasa aka zo da su yace ku daga ina kuke suka fada daga Makka kuma su Qurayshawa ne sai ce wannan mutum da yake da'awar annabta waye fi kusa ce ta fuskan dangantaka tsakanin ku a cikin ku dan waye fi kusa ce da shi sai Abu Sufyan yace shi domin shi Abu Sufyan ibn Harb ibn Sakhr ibn Umayya shi Umayya dan Abdul Shams ne kuma mun ce shi Abdul Shams da shi da ainihin Muttalib da Hashim da ubansu daya to saboda haka kenan ashe sun hadu ta fuskan wajen kaka to shine kun ga yayi masa wayannan tambayoyi ya dinga yi masa tambayoyi ya dangantakarsa take ya kaza kun sha jin ainihin wannan hadisi ba sai mun tsawaita a nan ba to shi da kansa yake cewa huwa dhu nasabin fina mutun ne dan dangi a cikin mu sai ce fa ashraful qaumi qaumu mafiya darajar mutane mutanansa su ne suwa Larabawa wa ashraful qaba'il qabilatu mafiya darajar kabilu shine kabilunsa sune Qurayshawa duk darajar mutum da asalinsa to bai kai ba Larabi ba asali ba ma magana kan nan dai ko a'a ka ambaci jinsi na larabawa ko ba komai kamar yadda muka sha fada shi balarabe a duk halittar da Allah ya ta yan adam shine fasihi duk wanda ba shi ba bagwari ne wannan kawai alifin ya isa kuma kamar yadda malamai suke cewa a duk yaren da Allah ya yi a duniya babu yaren da yake bayyana abin da yake cikin zuciya 100% kamar larabci kai yanzu ko ni zaka ji akwai wani abu a zuciyarka kana so ka amaye shi amma sai ka rasa ya zaka yi yadda za a iya fahimtar ka yanzu zaka iya zuwa kila ka karanta wata magana ko ta Hausa kila ko ta Turanci a matsayinka da wanda ka iya Turanci to inda za a ce ka fassara shi da Hausa ba za ka iya ba to amma shi balarabe shine ma ainihin al-uruba din wato ainihin kwarewa da fasaha da zaraka balarabe duk abin da ke cikin kwakwalwarsa ko zuciyarsa zai iya dora shi akan harshe sai bayyana shi amma kai ko ni sai dai mu iya wani ba za mu iya ba saboda ka sunfi kowa harshe mai yalwa mai fadi yace fa an wafilata ibn al-asqa radiyallahu an an karbo hadisi daga wasira dan asqa Allah ya dada shi kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yana cewa inna Allah astafa kinanata min walad isma'il Allah ya zafi kinana daga cikin ya'in isma'il wastafa quraishan min kinana kuma ya zabi quraish daga cikin kinana wastafa min quraish bani hashim kuma ya zabi quraishawa wato ya zabi bani hashim daga cikin quraishawa wastafani min bani hashim kuma ni Allah sai ya zabe ni daga cikin banu hashim kenan sai ka ce zababban zababbun 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 zababbu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to sai mai sai min hikimati hadha al-istifa daga cikin hikimar wannan zabi da Allah ya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na farko yace itadatil arab larabawa sun saba Allah tasma'a ba za su ji kuma su bi ba illa min dawil ansabil aliyati fihim sai daga mafiya ko ma'abota nasaba dangantaka ta kololuwa a cikin su su daga cikin tsarin larabawa wanda za a sallama mawa a yadda da abin da zai fada ba za a tsallaka kara ba idan ya gita shine dan babban gida gida mai daraja masu fada aje tunda su ba magana ake ta karatu ballantana a ce ilimi aka sallamawa a kawai takama da matsayin gida to su sun riga sun saba annasu yanayin da tsarin sai dan babban gida shi ake sallamawa fa kana min hikmatillahi ta'ala sai ya zamo yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala an ikhtara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya zabi annabinsa annabi muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi min baitin daga wani babban gida kana afdala nasaban shine mafifici ta fuskan dangantaka wa a'ala sharafan kuma shine mafi daukaka ta fuskar daraja hatta la yakuna ta yadda ba zai taba yuwa ba li a'da'il islam ga magauta musulunci silahun wani makami ba zai yiwu gare su ba fi aidihim a cikin hannayensu yasudduna bihi an sabilillah wanda za su dunga toshe tabarkin Allah da wannan ma'ana da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba dan babban gida bane ba to daga nan ma za su ma baje risalar sa kai asuwa kake waye mahaifin naka waye kakan naka me matsayin sa a cikin ma al'umma balantana a saurare ka to sai Allah subhanahu wataala yasa kowanne daga cikin iyayensa har zuwa sama to dole an sallama masa kamar yadda muka faɗa Qusayyu shine wanda ya son bunƙasa Makka kowa ya sallama cewa Qusayyu duk abin da ya faɗa ba mai musawa a Makka sannan Abdul Manaf ɗansa ya zama haka sannan Hashim ya zama shi ma duk abin da ya faɗa a Makka kai sai da ya zama maganar Hashim yanda ka san nasi daga Allah duk maganar da ya faɗa kowa in aka ce Hashim ya ce to shikenan sun aura takuri an riga an gama malai sai wala yatawahhamu mutawahhimun kada wani mai zato ya zaci anna risalatahu cewa sakon annabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya wasilatun ita wani tsani ne litagayiri wadhihi alijtimai na canza yanayin sa na zamantakewa faqat kawai ma'ana kada wani mai zato ya zaci cewa sakon da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako ne aka bashi domin a canza yanayin sa na zamantakewa daga ainihin kaskanci a daga shi zuwa daraja la samaha Allah ila kun san akwai abin da ake kira yan raba kun san yan kama wasu ba san yan raba ba yan raba sune masu rawar kasuwa suna zawo ana ba su kuɗi wanda kila bai yan shekaru ba ke zauna kai ba zai sai yan raba ba haka suke cin abubuwa dama mutun zai taho daga shi sai warki dama da yazo kawai sai daga kafa dai tsi kawai zawo yana zagaye mutane haka suke yan raba to yanzu misali mutumin da ya taso a irin wannan gidan don Allah me zai iya zuwa ya fada na daraja a wajen mutane da zai bude wake ce kai ka kusan waye babanka a cikin mu ka kusan matsayin kakanka dufa mana baki to amma sai aka ce dama dan babban gida ne wanda shi yafi kowa matsayi bal in yi magana ba mai ja da shi to sai aka ce shi haka dan su haka jikan su haka to kaga shikenan akwai wanda matsayin ilimi zai sama masa yanci sama wa gidansu Allah kiyaye a ce baban mutum makadi kakansa makadi baban kakansa makadi Allah kiyaye to shi sai Allah ya taimake shi yayin karatu kaga zamu ce wannan shi karatu ya sama masa yanci domin yanzu shi ya samu daraja sai a rufe wata shafuffukan sai a bude daga gunsa yace Allah dai ya taimake shi kam amma dai baya bata da kyau to shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga nasabarsa har abin da ya shafi ginin jikinsa da muke faɗa wallahi da akwai ƙwayar gashi daya da ta zamo tana da muni a jikinsa da za a iya sukansa to Allah kawai ya san rubuce-rubucen da za a yi tun lokacin jahiliya a aiba ta wannan a kushe to sai zan babu wannan to kenan ashe manzancin sa ba wai yazo ne kawai dan ya canza matsayinsa ba a ce da gida yake da kaskanci yanzu ne ainihin ya samu matsayi ba haka lamarin yake ba a daraja ce akan daraja abu nabi yace an ikhtiyar Allah ta'ala li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zabin da Allah ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin larabawa min dala'il hubbillahi ta'ala lahu yana daga cikin dalilai da suke nuna son da Allah yake ma al'umman Larabawa wa hadha yaqtadi min al-muslim to wannan kuwa yana hukuntawa daga musulmi an yuhibbahum yasusu Larabawa min haythul jinsu ta fuskan dangantaka jinsi la min haythul afrad ba ta fuskan daidaiku ba ma'ana kaji cewa kana son Larabawa a dunkule kana kaunar al'ummar Larabawa a dunkule saboda me saboda a cikin su Allah ya samar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan bai lizimta maka sai ka so kowanne ɗaya daga cikin su ba domin ga waɗansu sun san yanzu ƴan baran dan Yahudawa ne ƴan baran dan Nasara ne da su ake hada kai a addinin musulunci zagon kasa to kaga wannan ba za ka so shi ba shi kankin kansa amma za ka so kabilan da Allah ya samar da shi a ciki su ne kabilun Larabawa yace fa fi afradihim a cikin daidaikun su muslimun akwai muslimi wa ghairu muslim akwai wanda ba muslimi ba ku duba Abu Lahab mun ce shi Abu Lahab dan Abdul Muttalib ne amma kuma dan wuta ne Allah ya ce tabbati yada Abi Lahabin wa tab da Abu Lahab da Abbas da Hamza duka ainihin uba da ya haife su amma shi yanzu yana wuta su kuma suna aljanna saboda haka kenan daga cikin su akwai daga cikin daidaikun su akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba mustaqimun wa munharif akwai miƙaƙƙi akwai karkatacce salihun wa talih akwai nagari akwai baragurbi malam yace fa yakrahu al-a'mal al-makruhata fihim abinda musulmi zai yi ya kyamaci ayyukan kyama da su kasance a cikin Larabawa la jinsuhum al-arabi ba wai jinsin su na larabci zai zo na kyama ba kun san wani sai ya rika mai ma ake da Larabawa to wannan gaskiya kuskure ne ma'ana zaka kimiya gun ayyukan su ba jinsin su zaka zo kana kiyama ba. Na tabbatar da cewa daga cikin gatan da Allah ya ma addinin musulunci ya zama ba irin larabawan yanzu suka yi tallan addinin musulunci ba, da irin su ne yanzu halayyar su, to gaskiya za ta saki karban addinin. Sai Allah ya sa wa'ancan ne domin su larabawa yanda Allah ya zo tun a jahiliyyar su mutane ne masu dattako, mutane masu mutunci. Na taba faɗa mana kila a wata munasaba, wani balarabe yana neman wani ruwa a jallo, ba zan yi ta na laifin da ya masa ba ko dan uwansa ya kashe ko menene, yana neman sa ruwa a jallo. Rannan sai ya haɗu da shi a jeji, yana tsugune yana bawali ko ba haya, yace yawwa, yace Allah ya haɗa ni da kai, na ta neman ka sai yau na dace, yau kwanan ka ya gare. Sai ya zare kan sakali, sai ce to da Allah kai mun alfarma ɗaya shi ne na tashi sannan ka kashe ni, yace to na mu alfarma sai ka tashi, yace to kun ba zan tashi ba. Yayi ta tsayuwa da takobi tun a jahiliya fa, yayi ta tsayuwa da takobi shi kuma ya ki tashi, su kadai ne a jeji, yana ganin idan ya kashe shi ya karye darajarsa, tun da shi musu alƙawari sai ya tashi, ya gaji da tsayuwa da ya ki tashi shikenan ya tafi sa, da ya ga yayi nisa shi kuma ya tashi ranta na kare. To kaga wannan ba ƙaramar daraja bace. Ku duba Uthman ibn Abi Talha lokacin da ya ga irin halin da Nana Ummu Salama take, gashi an zo an tsinke ɗanta, an tsinka shi biyu a gabanta, tana so ta hijira zuwa Madina. Su ainihin danginta sun ce ba za ta bi Abu Salama ba, ba za ta bi Abu Salama ba, tunda ainihin shi ya kangare mu addinin gargajiya, ya bi manzon Allah Madina, to su yasu ba za ta bi shi ba, suka hana ta. To su wannan suka ce to tunda kun hana irku ta bi ɗanmu, to ɗan ma shi ma sai dai a tsinka a raba biyu, suka tsinka a gabanta. Ta yi wajen shekara guda sai dai ta fito ta ci kuka, ta ci kuka, ta koma Makka, ba za ta iya kai kanta Madina ba. Ko a yanzu a ce mace ita kadai ta kai kanta Madina ba za ta iya ba. Tafiya ta kilomita sama da 400 kuma a cikin jeji irin wannan. Kun ga Uthman ibn Abi Talha da ya ga halin da take ciki ya tausaya mata, yana a cikin jahiliyarsa ya zo ya dauke ta akan ragumensa, take ta ban taba ga mai mutunci irin wannan bawan Allah ba. A jahiliyarsa take cewa idan yayi tafiya, yayi tafiya, ya ga rana ta take, sai ya zo ya tsaya inuwa, sai ya juya baya, sai ya min ishara cewa in sauka. Ta sauka inuwa, ya tafi ya nemo mata abinci, ya aje mata, ya juya, ta ci abinci, ta sha ruwa, ta huta. Idan ta huta, ya mata ishara cewa ta haura kumi, sai da ya kai ta Madina. Kuma da ya je bai karasa inda mijinta yake ba, sai ya ce kin ga wa'ancan bukokin mijinki yana nan, a sauka lafiya, ya tafi. Bai ma karasa dan ayi ba masa, ayi masa godiya ba. Kuma Allah ya yi masa gamdakatar, ya shiga addinin musulunci kafin ya koma ga Allah. Ma'ala wannan yana nuna mana cewa mutane ne masu dattako, mutane masu mutunci. To kaga ashe Allah shi ya san inda yake saka sakonsa. Amin. Sai bare sai as'ilatun lil muraja'a. Ga wasu yan tambayoyi domin muraja'a. Sai sai udhkur nasaban nabi sallallahu alaihi wasallam ila jaddihi rabi, ka ambaci dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kakansa na hudu. Udhkur hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam an sharifi nasabi, ka ambaci hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin dangantakar sa mai madaukakiya. Sai ce ma hiya hikmatullahi, menene hikimar Allah fi hadha al-istifa, a cikin wannan zabi da Allah ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To zamu shiga ainihin sabon darasi tunda akwai sauran lokaci. Yace amul fili wa mawliduhu sallallahu alaihi wasallam wa radahu fi bani sa'ad, wato shekarar giwaye da kuma haihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma shayar da shi da aka yi a cikin kabilan banu sa'ad. Sai mare ce qissatu hadithatil fil, qissa da ainihin za mu ji na abin da ya faru na sha'anin giwaye. Sai ce kana sababu qissati ashabil fil, ya kasance sababin qissan giwaye, anna Abraha ibn Sabbah, Abraha dan Sabbah, kana amilan lin najashiyi, ya kasance wakilin Najashi ne, kaman ka ce gwamnan sa. malikil habasha wanda shi ne dashi shine sarkin habasha to shi abraha ya kasance gabnan sa ne alal yaman a yaman ma'ana ita habasha duk da cewa gari ne na bakaken mutane akwai lokacin da ta shimfida mulki duk wannan yankin na larabawa ya zama ta mamaye su da mulki ita ce mai fada aji me yasa haka saboda su habasha kun ga kristoci ne kuma su ne masu addinin gaskiya a wannan lokacin domin kafin zuwan musulunci kristanci shine addini karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala sai zuwan musulunci ainihin ya zama an shafe shi to kasancewa su ne masu ilimi sai ya zama sun mamaye ko ina to sai ya zama shi Najashi ya turo gabnan sa a Yaman shine ainihin Abraha fara'an nasa sai ya ga mutane ya tajahazuna suna ta shiri da kintsi ayyamal mausim a lokacin taro ila makka wato idan shekara ta yi su dinga kintsi suna tanadi zuwa makka sharrafa Allah Allah ya kara mata daraja to da ya ga haka abin ya so sa masa rai fabana kanisatan bi san'a sai ya gina wata toci a san'a san'a shine babban birnin Yaman to da ya gina wannan coci fasami abihi rajulun min bani kinana sai wani mutum daga cikin banu kinana ya ji wannan abu wato abin da ya faru shi Abraha lokacin da ya gina wannan coci ga abin da yake cewa sai ya aike wa Najashi wasiqa yace inni banaitu laka kanisatan na gina maka wani ɗakin bauta coci lam yubna mithluha ba a taɓa gina wata coci mai daraja a ban ƙasa irin ta ba walastu muntahiyan yace kuma ba zan dakata ba hatta asrifa ilaiha hajjal arab har sai na dawo da hankalin duk masu zuwa ka'aba daga larabawa to sai na dawo da su sun daina zuwa ka'aba sai dai su zo wannan cocin wannan shine abinda Abraha ya aike wa Najashi to shine sai shi wannan mutum ya ji shine malamin yake cewa falamma sami'a bihi rajulun min bani kinana yayin da wani mutum ya ji wannan magana daga cikin banu kinana shi mutumin yake a matsayin sa na balarabe fadakhalaha laylan sai ya shiga wannan coci da dare falattaha qiblataha bil azra sai ya fente gaba wato ma'ana ciki daga gaba ya fente ta ya goge wato duk ya goge ta da bahaya yayi bahaya kila yanzu ba a cikin wani muzubi duk ya fente ta gaba ki daya kun ga addinin musulunci bai zo a wannan lokaci ba za a ce wai musulmi ne suka yi wannan ba to ai sai da qissatul fili ta kasance ma da kwana 50 a wata fadar ko 55 sanin haihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi wannan abin da yasa yayi wannan yana kishin Ka'aba a matsayin sa na balarabe wanda ba sa ganin wani daki mai daraja a bakasa kaman Ka'aba to ya za su yadda ai mata kishiya amma a furta cewa duk ma wani balarabe ma sai an jawo hankalin sa ya manta da Ka'aba ya dawo ainihin yana ganin darajar shi wannan dakin kun ga sai inda karfin sa ya kare to saboda haka sai ya bahaya duk ya goge gaban wannan coci فقال أبرها تسي أبرها يفعل يتي من الذي اشترى على هذا وانين يسأولين إدو أبسا ونن أيكي قيل سيأكتي رجل من أهل ذلك البيت يتي ونمتن نيدك سيكي مأبوتا وانتن لكن سميع بالذي قلت ياجي أبنك فعلا cewa wannan daki da ka gina don ya zamo kishiya ga dakin da suke girmamawa to shi yasa ya dauki wannan matakin fa halafa abrahatu to sai abraha yayi rantsuwa la yasiranna ila alka'aba sai tafi zuwa ka'aba hatta yahdimaha har ya zama ya rugurguje ta ya rushe ta wa kataba ila najashi sai ya rubuta zuwa ga najashi yukhbiruhu bidhalik yana sanar da shi wannan niyya ta sa fasalahu an yab'atha ilayhi bifili sai ya roke shi cewa ya aiko masa da giwarsa wa kana lahu filun shi najashi ya kasance yana da wata giwa yuqalu lahu mahmud namijin giwa ne ana ce da shi mahmud lam yura mithluhu ba a taba ganin irin wannan namijin giwa ba idaman ta fuskan girma wa jisman da kiba wa kuwatan da karfi fa ba'atha bihi ilay sai ya aiko masa wato ya aiko Abraha fa kharaja Abraha sa'iran ila makka sai Abraha ya fita zuwa Makka. Malaman sira suka ce ya tafi da sojoji sama da 60,000 tun a wancan lokaci. Sannan kuma giwaye akalla sun kai 9-13. Amma shi wannan namijin giwar shi ne wanda ainihin ya fi girma da barazana, kuma ba wanda yake iya sarrafa shi sai waɗansu mutane guda biyu na musamman. Ɗayan shi ke ba shi abinci, ɗayan kuma ainihin duk inda za a ce yake tafiya da shi. Wanda hadithi ya gata daga Aisha take cewa ta ga waɗannan mutane masu yi wa giwan Najashi hidima, ta gansu makafi a Makka suna neman abinci. Ma'ana abinda zai nuna cewa ashe kissan giwaye ba ta da nisa laihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, domin kun ga Aisha ta gan suna a matsayin tsofaffi har ma suna Allah ba ku samu. To saboda haka sai ya shirya ya kama hanya. Fasami'atil arabu bidhalik, sai larabawa suka ji wannan labari. Fa'azamuhu, sai suka girmama wannan sha'ani. Wa ra'au jihadahu haqqan alaihim, so ga cewa yaƙan Abraha ya zama wajibi a kansu. Ya za a yi su bari ya zo ya rushe darajar su, shi ya zama ainihin ya tabbatar tasa darajar. Fa kharaja malikun min mulukil yaman, sai wani sarki daga cikin sarakunan Yaman ya fito. Yuqalu lahu Dhunafar, ana kiransa Dhunafar. Fa qatalahu, sai ya yaƙi Abraha. Fa hazamahu Abrahatu, sai Abraha ya rinjaye shi. To ya za kai da mutumin da ya fito da soja 60,000 har da giwaye, kuma kai dan tsugul da kai? Sai Abraha ya rinjaye shi. Wa akhadahu asiran, ya kama shi a matsayin fursunan yaƙi. To da ya kama shi, faqala, sai shi wannan sarki Dhunafar ya ce ayyuhal malik, ya ce ya kai wannan basarake. Fastabiqini khairan laka, ka barni sai ya zamo alkhairi a wajenka. Wannan khairan khabaru kana ne, ma'ana fastabiqini yakun listibqa'u khairan laka, ka barni sai wannan barin ya zamo alkhairi gare ka. Fastabaqahu, to sai Abraha ya kyale shi. Wa awsaqahu, ya daure shi. Wa kana Abrahatu rajulan haliman, kuma shi Abraha duk da kafircinsa ya kasance mutum ne mai juriya mai hakuri. Fasara, sai ya tafi hatta idza dana min biladi Khasam, har sai da ya kusaci garuruwan Khasam. Kharaja ilayhi Nufail ibn Habib al-Khasami, sai wannan Balarabe Nufail dan Habib na cikin kabilan Khasam sai ya fito. Wa man ijtama ilayhi, da kuma wanda suka taru zuwa gare shi. Min qaba'il Arab, na kabilun Larabawa. Faqataluhum, sai suka dunga yakar su. Fa hazamahum Abrahatu, Abraha dai sai ya rinjaye su, domin su abun kun ga a auke zo masu su, shi kuma ya riga ya shirya. Fa akhadha Nufailan, sai ya kama Nufail. Fa qala lahu ayyuhal malik, sai shi ma ya ce da shi, ya kai wannan basarake. Inni daliluka bi ardil Arab, ni ne jagoranka wanda ainihin zai nuna ma hanya da dukkan tsare-tsaren da zaka ci nasara zuwa ga Larabawa. Yace wa hata ni yadaya, wayannan hannaye na ne guda biyu. Ala qaumi, akan jama'ata. Bi sam'i wa ta'a, akan ji da biyayya. Ma'ana duk abin da nace al'umma ta tayi ba wanda zai musa. Abin da yasa istimalin aliyat, ka'idar Larabawa, duk lokacin da aka nada shugaba, idan al'umma kada ne to kowa zai zo ya hannu da shi, ma'ana ya sallama masa zare da abawa. Idan kuma kabilun suna da yawa, to sai shugaban kowace kabila ya wakilce ta ya zo ya hannu da wannan shugaban, to kenan hannunsa ya zama a kansu sai yadda yace da su. Sai sai fastabiqini khairan laka, ka kyale ni, abin zai zama alkhairi gare ka. Fastabaqahu, shi ma sai kyale shi. Wa kharaja ma'ahu, sai ya fita tare da shi. Yadulluhu ala tariq, ya ci gaba da ainihin nuna masa hanya. To ina ga anan ya kamata mu dakata, saboda lokacin ya riga ya taho. Za mu shiga wata gabar da kila in mun shiga za mu so sai mun kai ƙarshen darasin. Abinda muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka kuskure. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren, ya gare da mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin. Amin.